Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan amuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Idris Abdullahi Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 26 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Idris da kanun labarai.
A yau Juma'a an gwabza fada birnin Darfur da ke yammacin Sudan tsakanin dakarun manyan janar-janar din sojar kasar biyu. Kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana, a rana ta hudu ta yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni da Amurka da Saudiya suka shiga tsakani aka cimma. Jami'ai a Somalia sun ce da sanyin safiyar yau Juma'a, 'yan bindigar Al-Shabab sun kai farmaki a wani sansanin soji da ke karkashin dakarun tarayyar Afirka daga kasar Uganda, kamar yadda majiyoyi da dama suka bayyana.
To kanin labarin kenan, a babin rahotanni za a ji inda aka kwana a shirin rantsar da sabuwar gwamnatin Najeriya wadda tuni aka fara mata tuni.
Muna fatan shi Ahmed Bola Tinubu ba zai manta ba akan cewa arewa ce ta kawo shi akan wannan nasarar da ya samu.
Za kuma a ji cewa shugabannin Afirka na wani babban taro a kasar Ghana na haɓaka cinikayya da tattalin arzikin nahiyar.
Ka lura Amurka ta samu karfi cikin duniya saboda States ne suke zaman kansu ta har su zama United States. Haka an ka lura Europe da su haɗa kansu saman European Union ta samu common market ta iya ba su karfi. Haka Germany da ta haɗa kai da East Germany ta kara mu da karfi.
Sannan za a ji wani rahoto na musamman kan abubuwan da 'yan Najeriya ke fatan sabuwar gwamnatin da za a rantsar za ta musu. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
A yau Juma'a an gwabza fada a birnin Darfur da ke yammacin Sudan tsakanin dakarun manyan janar-janar din sojan kasar biyu, kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana, a rana ta hudu ta yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni da Amurka da Saudiya suka shiga tsakani aka cimma. Yarjejeniyar ta mako guda da aka kulla a baya-bayan nan, wadda ke daga cikin jerin yarjejeniyoyin da aka karya, an saba ta cikin 'yan mintoci bayan da ta fara aiki a daren Litinin. Tun daga lokacin an ci gaba da saba yarjejeniyar tsagaita wutar, waɗanda aka kulla da nufin ba da damar kai agajin jin kai da ake bukata sosai zuwa yankunan ƙasar da yaƙi ya daidaita, lamarin da dukkan ɓangarorin da ke yaƙin ke ɗora laifin ga junansu. A Alfasha, babban birnin Darfur ta arewa, mazauna yankin sun ba da rahoton cewa an fafata da makamai iri-iri a mako na shida da ake gwabza fada tsakanin dakarun kasar a ƙarƙashin jagorancin Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakarun kota kwana na RSF. A halin da ake ciki, fadan da ake yi a Sudan ya sa dubban mazauna birnin Khartoum su rasa ruwan famfo, inda akan dole suke kasadar fita neman ruwan a ɗan lokaci da rikicin ya lafa. Bayan shafe kusan makonni shida ana gwabza fada tsakanin bangarorin dakarun kasar biyu da kuma yanayin zafi da ya haura ma'aunin Celsius 40, yawancin mazauna yankunan arewacin babban birnin kasar na matukar bukatar ruwan sha. A lokacin da aka fara fadar ranar 15 ga watan Afrilu, cibiyar da ke samar da ruwa ga gundumomi da dama da ke arewacin Khartoum ta lalace. Tun daga wannan lokacin, kimanin mazauna yankin 300,000 ba su ga digon ruwan famfo ba. Wasu sun sake haƙo rijiyoyi, wasu kuma suka fara amfani da tuluna suna samo ruwa daga kogin Nilu. Kamar yadda wani mazaunin yankin Adel Muhammad ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP, ya ce a lokacin da aka fara yakin suna samo ruwa daga rijiyoyin masana'antun yankin, amma bayan mako guda sai dakarun RSF suka mamaye gurin. Jami'ai a Somalia sun ce da sanyin safiyar yau Juma'a, 'yan bindigar Al-Shabab sun kai farmaki a wani sansanin soji da ke ƙarƙashin dakarun tarayyar Afirka daga ƙasar Uganda, kamar yadda majiyoyi da dama suka bayyana. An kai harin na safiyar ne a Blomara, wani gari da ake noma sosai a yankin Lower Shabelle mai tazarar kilomita kimanin 110 kudu da birnin Mogadishu. 'Yan bindigan sun tayar da bamababai tsakanin 4-6, ciki har da waɗanda aka sarrafa a gida, waɗanda aka sanya a cikin motocin da ɗan ƙunar baƙin waƙe suka tuƙa, abinda wasu majiyoyi uku da suka haɗa da wani jami'in yankin da kuma wani kwamandan da suka buƙaci a sake sunayensu saboda ba su da izinin yin magana da manema labarai suka faɗa a sashen Somalia na muryar Amurka. A cewar majiyoyin, mayakan sun kutsa kai cikin sansanin ne bayan da suka tada bama-baman, wanda daga baya kuma aka gubza ƙazamin faɗa, an kuma ga mayakan a cikin gari. Dama sansanin sojin na bayan gari ne.
To, an jima kaɗan, Idris zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda ake ci gaba da shirye-shiryen rantsar da sabuwar gwamnati. Nasir Adamu Ilikaya, gare ka.
Kama daga sojoji zuwa 'yan majalisar zattarwa sun yi tarukan bankwana da shugaba Buhari, wanda zai fice daga Abuja zuwa Daura kai tsaye daga filin dandalin Eagle, wanda aka ne al'adar tun 2007 da Obasanjo ya tafi Abeokuta a jihar Ogun, a 2015 Jonathan ya tafi Otoke a jihar Bayelsa. Tuni an yado yi a masallacin Abuja, inda ranar Lahadi za a yi addu'a zaman lafiya a babbar majami'ar tarayya. Muktari TBO na daga magoya bayan Buhari tun shigarsa siyasa a 2003. Ya ce ba abin da za su ce da ya wuce mulki ya kammala lafiya.
To alhamdulillahi, mu muna mai addu'a. Ubangiji Allah ya sa ya yi da gama mulkin shi lafiya, kuma insha Allah in ya dawo za mu ci gaba da hudan mu kamar yadda muka saba. Dama can zumunci na siyasa ya hada mu, kuma mun bi shi ne da kyakkyawan niyya. To alhamdulillahi, abin da ya daidai muna da lada. Wanda kuma aka san haka, to wannan kuma Allah ya sauke. Amma dai kullum abin da muke so mu nuna ma jama'a, duk wanda ya wannan tafiya a wannan lokacin mun yi ta da kyakkyawan niyya, kuma Allah zai ba mu lade. Kuma har gobe addu'ar da muke mashi yayi mulkin shi lafiya ya kare lafiya.
Shi kuma injiniya Zakari Ahmad Guroje da ke cikin waɗanda za su halarci taron rantsarwar na fatar Bola Tinubu zai tuna da yan arewa wajen manyan mukamai.
Muna fatan shi Ahmed Bola Tinubu ba zai manta ba akan cewa arewa ce ta kawo shi akan wannan nasarar da ya samu. Saboda haka muna kyautata zaton cewa zai tuna akan cewa kashi 63.5 daga cikin kashi 100 na kuri'u da ya samu a Najeriya daga arewa aka bashi.
Shugaba Buhari ya buƙaci a yafe masa ga waɗanda ba su ji daɗin matakansa ba. In an tuna, shugaban ya sha caji talakawa su dage wajen mara masa baya.
The God Almighty give us leaders that can deliver. Thank you very much.
A yanzu dai, a gaskiyar magana, baturin talakawan ya yi sanyi. Nasiru Adamu Ilikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Nasiru, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Idris da ci gaban labaran duniya.
A bayanan da take fiddawa kullum game da mamayar da Rasha ke yi wa Ukraine, a yau Juma'a ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗi cewa a cikin aƙalla shekaru 20 Rasha ta samu ƙaruwar rukunonin dakaru na musamman da aka kafa daga rundunar sojin ƙasar. Ma'aikatar ta ce an samu ƙaruwar irin waɗannan ƙungiyoyin mayakan sosai tun bayan da Rasha ta fara mamayar Ukraine, musamman a yankin Crimea, inda aka baiwa rukunonin mayakan da yawa dan ƙwarya-ƙwaryen matsayin dakaru na musamman da aka keɓe idan da buƙata a rundunar sojin ƙasar. Sergey Aksionov, shugaban yankin Crimea da Rasha ta mamaye, an bayyana shi a matsayin wanda ya taka rawa wajen samar da waɗannan ƙungiyoyin mayakan a yankin. Duk da cewa ta yi Aksionov yana son ya nuna ƙwarewarsa ta hanyar ɗaukar mayaka, amma ma'aikatar ta ce da alama akwai damuwa game da ƙarfin soja na ƙarewa a yankin. Ma'aikatar ta ce galibin dakarun rundunar Rasha ta 22 a halin yanzu an kai su wajen mashigin, kuma da yawansu sun jikkata, wasu kuma sun mutu. Manyan jami'an kasuwanci da cinikayya na China da Amurka sun gana jiya Alhamis a birnin Washington a wata tattaunawar ido da ido ta ba sabon ba tsakanin shugabannin manyan kasashe na duniya masu karfin tattalin arziki. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar cinikayya ta Amurka ta fitar jiya Alhamis, ta ce ministan harkokin cinikayyar China Wang Wentao da sakatariyar harkokin cinikayyar Amurka Gina Raymond sun samu kyakkyawar tattaunawa mai ma'ana game da batutuwa da suka shafi hulɗar kasuwanci tsakanin Amurka da China. Ma'aikatar ta ce ganawar da aka yi jiya Alhamis na zaman wani bangare na kokarin da ake yi na ci gaba da bude hanyoyin tattaunawa da kuma tafiyar da harkokin hulɗa tsakanin kasashen biyu. Yayin da shugaban kasar Amurka Joe Biden ya gana da shugaban China Xi Jinping a birnin Bali a watan Nuwamban bara, tattaunawar kasuwancin da aka yi jiya Alhamis a birnin Washington ita ce ta farko da aka yi a babban birnin Amurka a matakin ministoci tsakanin jami'an Amurka da China a lokacin gwamnatin Biden.
To gaida Idris Abdullahi Bako da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan birnin Accra na kasar Ghana muka dosa, inda shugabannin kasashen Afirka ke wani babban taro da zummar haɓaka harkokin cinikayya mara shinge da tattalin arzikin nahiyar da kuma wadatar abinci. Daga birnin na Accra ga Adam Hamza da rahoton.
That confront our continent food security.
Wannan ne tsokacin da sakatar janar din kungiyar ta kasuwanci mara shinge tsakanin kasashen nahiyar Afirka Excellency Wumkele Mene ya gabatar yayin taron kungiyar kasashen nahiyar Afirka wato AFCFTA a inda yake cewa muna wannan taro ne a daidai lokacin da nahiyar Afirka ke fama da wasu matsaloli ciki har da na tsaron abinci da farfadowa daga annobar COVID-19 da mamayar da Russia ke yi a Ukraine. Wannan rikici da ake yi tsakanin Russia da Ukraine ya janyo matsalan tsaron abinci da hauhawar farashin kayayyaki yake abinda ya sanya miliyoyin al'umman nahiyar Afirka cikin kangin talauci,
causing millions and millions of Africans to fall back into poverty.
Wumkele Mene ya jaddada rahoton da shirin bunkasa harkar noma ta Afirka da ke karkashin kungiyar tarayyar Afirka wato Comprehensive African Agriculture Development Program ta fitar cewa nahiyar Afirka ba za ta iya cimma manufarta na magance matsalan yunwa kafin karshen shekarar 2025 ba, inda yake cewa
Africa is not on track to meet our goals of ending hunger by the year 2025.
Nahiyar Afirka na daya daga cikin nahiyoyin da ta fi shigar da kayan abinci daga ketare duk da albarkatun da take da su ciki har da wadatattun filayen noma, abinda sakatar janar din ya bukaci da masu ruwa da tsaki su dauki mataki akai. Ko shin akwai mafita kan wannan matsala na tsaron abinci? Na tuntubi Jafar Dankobiya mai sharhi kan harkan noma a Ghana a inda yake cewa
abun ya cancanci a ce Afirka shugabanninmu gaba daya sun sa himma shine samun irrigation system mai albarka wanda za a iya ai dogara kan shi shekara da sauran kayayyakin gona.
Shi ko shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo mai masaukar baki ya jaddada muhimmancin kasuwanci tsakanin kasashen nahiyar Afirka, inda yake cewa lokaci yayi da martabar Afirka ta daukaka, amma hakan ba zai faru ba sai in kasashen sun aiwatar da kasuwanci a tsakanin su.
This cannot happen if we do not trade amongst ourselves.
Ko shin wannan taron zai iya baiwa Afirka damar rarfada aji a cikin tsarin hada-hadar kasuwanci a duniya? Na tuntubi Dr. Najib Ibn Hassan mai sharhi kan harkan tattalin arziki.
In ka lura, Amerika ta samu karfi cikin duniya saboda sai su suke zaman kansu ta har su zama United States. Haka in ka lura, Europe da su hada kansu saman European Union ko samu common market shi ya ba su karfi. Haka Germany da ta hada kai da East Germany shi kara mu da karfi. Bi ma'ana ashe hadin kai yana kawo karfi. To shi babu shakka idan mun yi mun samu common market inda za mu ta sai da kaya cikin kasuwanni yan uwayenmu, gane kai kaya shi wuri kaza wani kuma kawo nashi Ghana, to babu shakka zai kawo ma Afirka karfi ya kawo ma dukkan kasashen Afirka karfi.
To sai dai duk da kalubalen da nahiyar Afirka ke fama da shi kama daga tsaron abinci da ma tattalin arziki sakamakon dogaro akan wasu nahiyoyin, kungiyar ta AFCFTA ta fara cimma nasarar karfafa hulɗar kasuwanci mara shinge tsakanin wasu kasashen, inda Kenya ta fara shigar da wasu kaya a kasar Ghana da ma wasu kasashen nahiyar Afirka. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To gaida Hamza daga Ghana kuma bari mu sake kadawa Najeriya, inda ake ci gaba da shirye-shiryen rantsar da sabuwar gwamnati da kuma mika mata ragama, wanda don haka ƴan ƙasar ke ta bayyana irin abubuwan da suke fatan sabuwar gwamnatin za ta musu. Haruna Dauda, biyu gare ka.
Yayin da rage mako guda rantsar da sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Mr. Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Sanata Kashin Shatima, in Najeriya da dama sun so matofa lokacin bakin su kan abin da suke sa ran sabon wannan gwamnati mai zuwa za ta aiwatar musu, inda wasu suka ce ya kamata gwamnati ta mai da hankali kan harkokin ilimi, wasu kuma harkokin kiwon lafiya, yayin da wasu sun suka nemi gwamnatin ta mai da hankali kan abin da ya shafi tsaro musamman ma a wasu jihohin Najeriya.
Ya sunana Umar Usman. Gaskiya ya kamata mu matasa ya mana gata kamar yadda dai muka nemi Abadi ba mu samu shi ya taimaka mana haka, saboda fama da ake da rashin aiki kuma komai yana samun ana ci gaba, amma mu ko matasa muna zane dai mun da bari kasa kaza matasa ana musu kaza, mu muna zane ba wani abu da muke gani din, tunda ko mutane an yi karatu an gama karatu ba abin yi kai ana zane leburanci ma wahala yake, abin da muke fata kinan shugaban kasa ya mana.
Kuma sunana Komi Gaji, amma ba sani da Komi Pepe. Eh, damun damu mu talakawa abin da muke so magan cewa an fita a talauci da yinwa, da kuma ɗan talaka ya samu interest na yin karatu wanda koda baban sa bai samu damuwa da ayyuka ba, mu so ya mai da hankali wajen harkar ilimi da kuma harka ta abinci da kasuwanci.
To sunana Hassan Salisu Jajiyaya. Alhamdulillah, wato abubuwa da yawa muke tsammani, ɗaya daga ciki shine irin wahalhalu da aka sha na tsadan rayuwa. Mai yiwuwa muna tsammani in Allah ya taimake mu sabon gwamnati za ta share mana hawaye, ɗaya kenan. Na biyun shi shine batun rashin zaman lafiya. Rashin zaman lafiya shi ma yana cikin abubuwa da ya ci mana tuwa a ƙuriya a wurare jewa. So muna tsammanin cewa in Allah yarda za a samu canji.
Tunana Modu Gaji. To alhamdulillah, idan Allah ya bashi iko ya samu ya shiga, sai ya waiwaye mu ga halin da muke ciki. Saboda yanzu gaskiya muna so duk shugaban da zai hau ya kyautata al'ummarsa. Shi ya gani yadda aka tashi aka tsaya arewancin ƙasar nan, yadda aka zabe shi har Allah ya kai ga ranar da zai karbi mulki. In ya karbi mulki, kar ya manta da mu, ya dinga waiwayen mu, sai kyautata mana da shugabanni da za su gabatar mana da ayyuka na gari.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Ali mai sai da TV. Muna fatan shi wannan shugaba da zai hau kamar yadda wancan wanda zai sauka yanzu ya yi mana kokari wajen harkan tsaro zaman lafiya da muka fara samu yanzu, to shi ma muna fatan shi ma Allah ya sa wannan zai hau din ya dan kara ba da karfi ta wannan bangaren, mu sake samun nutsuwa a cikin gari tunda yanzu alhamdulillah mun samu sauki.
Sunana Yakubu. Muna so mai da hankalin shi akan daliban makaranta musamman ma fannin ilimi, saboda idan wasu daliban ba su samu background mai kyau ba sun taso, a gaskiya za a samu nakasu sosai a tafiyan shi. Kuma muna so ya dibi matasa a matsayin jagororin tafiyan shi, a dube mu da idan rahama, mu talakawa ne bamu da komai, a sassauta mana wannan tsadan kayan masarufi.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu game da sabon shugaban tarayyar Najeriya da ake sa ran za a rantsa a ranar 29 ga wannan wata. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Bayan da gwamnatin Amurka ta kaddamar da wani shiri a watan Afrilun bara wanda ake kira United for Ukraine, wato haɗa kai don tallafawa Ukraine, sama da 'yan ƙasar 113 ne suka yi ƙaura zuwa Amurka, a cewar ma'aikatar tsaron cikin gida ta Homeland Security. Shin yaya rayuwar wasu daga cikin waɗannan iyalai da suka yi ƙaura take a nan Amurka? Batun da za mu duba kenan a shirin na Duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalu. madalla. To kamar da wasunku suka ji a farkon shirin, tun bayan da gwamnatin Amurka ta kaddamar da wani shiri a watan Afrilun bara wanda ake kira Uniting for Ukraine, wato hada kai don tallafawa Ukraine wacce Russia ta mamaya da yaki. Sama da yan kasar ta Ukraine 113 ne suka yi kaura zuwa Amurka a cewar ma'aikatar tsaron cikin gida ta Homeland Security. Maria Goncharova da 'ya'yanta maza biyu sun samu mafaka ne a karamar hukumar Alexandria da ke jihar Virginia. Gidan da suke ciki shine na farko da suka fara zama wanda gwamnatin Amurka ta sama musu. A cewar Goncharova, koyon harshen Ingilishi ya taimakawa rayuwarta ta yau da kullun a Amurka. Kuma duk da cewa ta buro mijinta a can Ukraine, sana hankali tana samun natsuwa a nan. Ita da muka iso Amurka an yi mana takardu da dama, an sama mana lambar ɗan ƙasa ta musamman, na saka yara a makaranta, duk mun yi hakan ne cikin 'yan watannin da suka gabata. Amma yanzu abubuwa sun fara daidaituwa, muna sabawa a hankali har yara na ma sun fara zuwa makaranta. To duk da cewa ita da ahalinta sun fara sabawa da zaman Amurka, Goncharova ta ce suna matukar kewar kasarsu ta Ukraine. Goncharova wacce kwararriya ce a fannin aikin tausar jiki da yayanta suna zaune ne a birnin Nova Kakova da ke yankin Kherson a Ukraine kafin Russia ta mamaye kasarsu da yaki. Mark mai shekaru 7 na ɗaya daga cikin 'ya'yan nata ya kuma ce ba zai manta da ranar da yakin na Ukraine ya barke ba. Mark ya ce mun kasance cikin farin ciki a lokacin da muke Ukraine, amma kawai sai muka ji yaki ya barke. Mahaifina da mahaifiyata ne suka tashe ni ina bacci, ni ban ji komai ba. Da na tashi sai na ga an shirya akwatuna, na dauka za mu je wani wuri ne, amma sai mahaifiyata ta ce mun yaki aka fara. Stefan mai shekaru 13 shine dan Goncharova na farko, shi ma ya ce ba zai manta da wannan rana da yakin ya barke ba. Stefan ya ce kwatsam sai na ji mahaifiyata tana ta ihu, ku tashi ku tashi, na dauka za mu tafiya ne, na kuma dauka tafiya ce ta albishir, amma sai na fahimci cewa yaki ake yi. Har zuwa wannan rana mai kamar ta yau Goncharova ba ta samu lasisinta na bude shagon yin tausa ba. Halin da ake ciki, mijinta na can a kasar ta Ukraine yana aikin tukin babban mota, yana kuma aiko musu da kudade kamar yadda ta ce. A cewarta ba ta da niyyar komawa Ukraine ko da yakin ya tsaya, amma babban burinta shine ta ga kasarta ta yi galaba a wannan yaki don ta samu haɗuwa da mijinta su kuma sake bude sabon rayuwa a nan Amurka. Kafin mu karkare shirin ga wannan sakon, duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo. Masu saurare, da aka makawo ƙarshen shirin namu na Duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Karina Bafarziyan da ta hada asalin rahoton, sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Ta gaida Abban Nabil ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Faruku Mahe Karoga Sokoto da Tasiu Ungwatudu da Magaram. Suka ce yayin da ya rage kwanaki a rantsar da shugaban kasa mai jiran gado a Najeriya, muna kira ga waɗanda za a rantsa a matsayin shugabanni a fannoni daban-daban su sani cewa rantsuwa fata wuce wasa a kowane addini. Dan haka sai su yi kokarin kwatanta adalci bayan karɓar mulki. Allah ya ɗaukaka Najeriya. Amin summa amin. Sako na gaba ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori, mazaunin jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Ta ce salam biyoyi Hausa, a shekarar 2015 muna murna zuwan shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari kan karagar mulki, yanzu kuma ba ma jin rashin daɗin barin karagar mulki da zai yi a wannan litinin mai zuwa. Hakika shugaba Buhari ya iya abin da zai iya yi a karagar mulki a zuwan sabon angon Najeriya a Suwaju, kuma ya tabbatar ya naɗa ƙwararrun ministoci waɗanda suka san kan aikinsu don gudun yin kitso da kwarkwata. Allah ya sa haka, amin. Samar da jirgin Air Najeriya da gwamnatin shugaba Buhari ta yi abu ne da zai kawo ci gaba musamman a harkar sufuri ta hanyar jirgin sama. Da fatan Allah ya kawo ci gaba mai amfani a ƙasarmu Najeriya, amin. Sako daga Lawal Sani na Kawu Daura. Sako daga Shehuwa da Murjau ya ce hakika yau saura kwana uku gwamnatin shugaba Buhari ta kare, tabbas komai ya farko zai yi ƙarshe a duniya, don haka shugabannin da za su karɓi mulki ranar Litinin kalubalanku. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Isuhu Dila Faki ya ce salam murya Amurka, hakika mu al'ummar Najeriya za mu daɗe muna kewar shugaba Muhammadu Buhari bayan saukarsa daga ragamar shugabancin ƙasar, domin ya kawo mana ci gaba ta fannoni da yawa a Najeriya musamman ta fannin noma. To mun gode, sai ku ci gaba da aiko mana sakonnin naku.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
A yau Juma'a an gwamza fada a birnin Darfur da ke yammacin Sudan tsakanin dakarun manyan janar-janar ɗin sojar ƙasar biyu, kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana a rana ta hudu ta yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni da ƙasar Amurka da Saudiya suka shiga tsakani aka cimma. Yarjejeniyar ta mako guda da aka kulla baya-bayan nan, wanda ke daga cikin jerin yarjejeniyoyin da aka karya, an saba ta cikin 'yan mintoci bayan da ta fara aiki a daren Litinin. Tun daga lokacin an ci gaba da saba yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka kulla da nufin ba da damar kai agajin jin kai da ake bukata sosai zuwa yankunan ƙasar da yaƙi ya daidaita, lamarin da dukkan ɓangarorin da ke yaƙin ke ɗora laifi kan junansu. Jami'ai a Somalia sun ce da sanyin safiyar yau Juma'a 'yan bindigar Al-Shabab sun kai farmaki a wani sansanin soji da ke ƙarƙashin dakarun tarayyar Afirka daga ƙasar Uganda, kamar yadda majiyoyi da dama suka bayyana. An kai harin na safiyar ne a Blomera, wani gari da ake noma sosai a yankin Lower Shabelle mai tazarar kilomita kimanin 110 kudu da birnin Mogadishu. Manyan jami'an kasuwanci da cinikayya na China da Amurka sun gana jiya Alhamis a birnin Washington a wata tattaunawar ido da ido ta ba sabon ba tsakanin shugabannin manyan kasashen na duniya masu karfin tattalin arziki. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar cinikayya ta Amurka ta fitar jiya Alhamis, ta ce ministan harkokin cinikayyar China Wang Wentao da sakatariyar harkokin cinikayyar Amurka Gina Raymond sun samu kyakkyawar tattaunawa mai ma'ana game da batutuwa da suka shafi hulɗar kasuwanci tsakanin Amurka da China. Ma'aikatar ta ce ganawar da aka yi jiya Alhamis na zama wani bangare na kokarin da ake yi na ci gaba da bude hanyoyin tattaunawa da kuma tafiyar da harkokin hulɗa tsakanin ƙasashen biyu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Idris Abdullahi Bako, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Lazarus Gresham, da kuma engineer mu na yanzu Mr. Chang, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalamu.